من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da ikonsa ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka Masjidul Muhajirun domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai suna Usulul Thalatha. Wannan shine darasi na shida. Shine darasi na shida. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Yau muna 7 ga watan Rajab, wato kenan 7 ga watan 7 shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake daidai da 7 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Wannan littafi mai suna Usulul Thalatha, muna cikin wato farko inda malai yake magana akan ibada da kuma nau'o'i na ibada. Za mu tashi inda malai yake magana akan tawakkuli. Ina kamar shine ko malam Abdulaziz? Okay, now farkon ba fasa fejin kenan musamman da malam ya kawo nau'o'in ibada, ya kawo irin su wato imani da ihsani da koma ga Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a da tsoransa da fatan samun rahamarsa da kwadayin ni'imarsa da neman tsari da shi da neman kariya da shi da kuma neman wato istighatha. Ya kawo daban-daban, sai ya ce wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilin cewa duk wanda ya bautata wani Allah to yayi shirka, fadin sa madaukaki inda yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhar, duk wanda ya bautata wani tare da Allah, wani Allah daban, ya bautata Allah ta'ala, yana bautawa Allah, yana bauta wancan, la burhana lahu bihi, wanda bashi da wani hujja akan wannan ibadar, fa innama hisabuhu inda rabbihi, to lalle sakamakon sa yana gurin ubangijin sa, innahu la yuflihul kafirun. Allahu tabaraka wa ta'ala yace lalle kafirai ba za su taba rabauta ba. Duk wanda ya bautata Allahu tabaraka wa ta'ala kuma sai ya bautata wannan Allah, to lalle wannan wato bashi da dalili akan wannan, babu hujja, abin da yi sunan sa shirka babbar. Malam yace wa fil hadith, ya zo cikin hadisi wannan aya, wa man yad'u, malamai sun yi maganganu guda biyu, wasu ke cewa wa man yad'u ana nufin duk wanda ya bautata wani Allah tare da Allah, wasu kuma suke ce ana nufin wanda ya roki Allah tare da Allah. To madama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a'u huwal ibada, a wani hadisin kuma addu'a'u mukhul ibada, kenan wa man yad'u ana nufin ko dai wanda ya bautata Allah tabaraka wa ta'ala tare da wani, ko kuma wanda ya roki Allah tare da wani wajen addu'a kenan. Malam sai ya ce wa fil hadith, ya zo cikin hadisi fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Anas dan Malik, yace addu'a'u mukhul ibadati, addu'a'u mukhul ibada, addu'a ita ce wato bargo na ainihin wato ibada. Mukh a larabci yana nufin wato bargo da ke cikin kashi, kuma ana nufin wato kwakwalwa, duka mukhu ne. Mana ibada ita ce kashin baya, to asali wato addu'a asali ce ta ibada, domin duk wanda kake roƙansa ya baka bukatarka, ya biya maka bukatarka, to ya gwada cewa me wannan shi kake bautatawa, domin ba za ka roƙi wani wanda kake bautatawa ba, wanda kake bauta shi ya kamata ka roƙa. ودليل قوله تعالى دليل كما هايلو وانا دي هايلو ما ليش فاتن سمد وككي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تبارك وتعالى يشي وبنججنكو يشي ud'uni astajib lakum. Ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai dangane da roƙona ko dangane da ibada bautata min sayadkhuluna jahannama lalle za su shiga wutar jahannama dakhirin za su shiga cikin wutar jahannama suna masu dawama a ciki. Wa dalilul khauf dalilin tsoro kuma malamin ce qauluhu ta'ala fadin sa madaukaki fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah tabaraka wa ta'ala ce fala takhafuhum kada ku ji tsoran su su waɗanda suke ba musulmai ba ko waɗanda suke bayi na kada ku ji tsoran su ba sune masu azabtarwa ba ko masu wato masu ni'imtarwa ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa khafuni ku ji tsorona ni in kuntum mu'minin in kun zanto ku din mu'minai ne. Malam ya sake cewa wa dalilu ar-raja dalilin raja mana fatan samun rahmar Allah tabaraka wa ta'ala qauluhu ta'ala fadin sa madaukaki da yace faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake tsoran haduwa da ubangijinsa faly'amal 'amalan salihan to aikata aiki ingantacce nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada wani tare da bautar ubangijinsa. Anan faman kana yarju liqa'a rabbih raja mana tsoro da yawa daga cikin magabata malaman tafsiri abinda suke fassara raja shine tsoro har ma suke cewa fadan Allah tabaaraka wa ta'ala faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara zuwa karshe sai yace malakum la tarjuna lillahi wa qara suke cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara ana nafin me yasa baka tsoron Allah ne. Wasu ke cewa raja din faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan haduwa da ubangijin salami lafiya amma cewa wanda yake tsoran gamuwa da ubangijinsa wannan ita fi yawa cikin manganin magabata malaman tafsirin alqur'ani mai girma musamman cikin ummuhatul masadir idan ka duba irin waɗannan kalmomi za ka ga abin da suke magana kenan. Faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake jin tsoran tsayuwa gaban ubangijinsa to kaga wannan mu'mini ne shi mu'mini shi yake tararradi gobe da kiyama ya zai wanye bashi da tabbas dama musulmi abinda yake so ya zamto bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma fatan samun ni'ima duka wanda mutun ya rinjayar to ba daidai bane kaji cewar tabbas kai fa Allah ta'ala azaba zai maka wannan laifi ne kaji tabbas kai fa ka haye kai dan aljanna ne shi ma kuma wannan laifi ne tunda baka da tabbas din. Kullum mu'mini so ake zamto tsakankanin tsoro da kuma fatan me samun rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala tun daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna raye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani kai dan aljanna ne wani kai dan aljanna ne amma tare da haka yana tsoro kada fa yanayi ya zo ya tashi alkiyama ya samu kansa cikin cikas. Allah ya karim malan yace wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala dalili akan maganar dogaro ga Allah tabaaraka wa ta'ala ko shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala din da ke cewa wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'alallahi fatawakkalu ga Allah tabaaraka wa ta'ala ne ku dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala in kuntum mu'minina in kun kasance ku din mu'mine ne na gase ku dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala dama ta gani cewa ku dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala in ku mu'mine ne akwai bambanci tsakanin at-tawakkul da kuma tawakkul wato dogaro da kuma ganganci mutum ya debo wata aradu da ka to wannan ganganci ne amma dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma ibada ne na fata an gani yanzu mutum kawai sai ya zo ya ce shi misali yanzu ana tsabar sanyi ko kuma ana ta sace kayan jama'a kawai sai mutum ya kawo na bai aje shi a fili yace shi ya dogara ga Allah to sunan wannan ganganci ba wai tawakkuli bane ko mutum ya ki yin wata sana'a yace shi kuma so yake zama babban mai kuɗi to shi ma duka ganganci ne ba dogaro bane duk da ke cewa abinda ake cewa Allah ya ce tashi in taimake ka ba nassi bane Allah ya faɗo nan ba cewa ai Allah ma ya ce tashi in taimake ka amma dai yana daga cikin wato sabuwa na samun al'amura shine bawa ya nemi abin kuma ya dage Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya duk wanda ya dage akan abu to zai taimaka masa a cikin wato tahqiq na wannan abu yanda zai achieving manufofin sa matukar dai wato manufofin masu kyau ne insha Allah dan ba mutum ko ya zo haka kullum ba Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda in aka dogara gare shi ake samun nasara in aka dogara ga wani kuma ba a samun nasara malai ya sake kawo aya fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu ومن يتوكل على الله فهو حسبه ديك وند يدوغرا ga Allah tabaraka wa ta'ala to ya ishe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace ana inda zanna 'abdi ina inda bawa na yake zato na idan ka kama sabuwa sai ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala kazaci kai yaqini cewa lalle Allah ta'ala zai isar maka zai maka to lalle zai maka idan ka ji cewar takhdid dinka planning dinka shi zai tsallakar da kai in Allah ta'ala ya ga dama sai ya kyale ka da wannan huddar taka ya ga za kai sai kaga kana ta planning din kai ai kai mai planning kai mai kaza ne kai mai kaza ne amma kuma abu ya ki kyau wani kuma yana can amma saboda zato kyakkyawa yaqini yake da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ga Allah ta'ala ya isar masa ta masa na wata hangari malam ya ce wa dalilun ragabati war rahabati wal khushu' dalilin kwaɗayin samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala war rahaba da kuma wato mutum ya riƙa fargaba yana jin tsoro wal khushu' da kuma tsoro ɗin ƙaulahu ta'ala faɗinsa maɗaukaki inda yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in innahum kanu yusari'una fil khairat su mutanen kware sun kasance suna yin gaggawa suna yin rigaye fil khairati wato wajen ayyuka na alkhairi wannan shine halin mutanen kware kullum me rigaye wajen aikin alkhairi shi yasa kada ka taba yin ganganci ya zamto babu wani aikin alkhairi da yake bayan ƙari akan nafarilla babu wani aiki da yake na nafila na tadawwi wanda baka ciki in kai wannan kai babban ganganci domin gobe alkiyama ana auna ayyuka kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace idan farko aka tashi alkiyama idan za a auna aikin bawa to sallah za a fara daukowa za a fara dauko sallarka idan aka zo aka auna sallah sai aka samu an samu cikas watakila akwai azhar ran kaza ga watan kaza ba ta yi ba ba karba ba akwai la'asar a guri kaza ba karba ba isha dinka ta shekara ta kaza ba karba ba akwai wata sallah asuba da kai ba karba ba saboda wasu dalile wanda kai ka aiwatar ba kama sani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da mala'iku ku duba ku gani shin bawa na yana da nafil fili idan aka duba aka ga yayi sallar nafila sai a dauko nafila sai a ciccike wannan gura ba idan an samu cikas ne a azumin ka na Ramadan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da mala'iku a duba a gani idan akwai azumin nafila a dauko a ciki idan an samu wani cikas ba fa ganganci ba na abin da ya shafi zakka a ce to a duba ai mutum ne mai kyauta sai a dauko a cika ina fata an gane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a ci gaba da wato auna ayyuka akan irin wannan tsari din to ya zamto kana daga cikin wanda suke rigaye wajen wasu ayyuka na alkhairi zamto kana daga cikin masu rigaye a cikin wasu ayyuka na alkhairi da yawa amma abin takeici ne ka samu mutum musulmi lafiyar sakalo yana da dama babu inda ake musharaka da shi ba inda yake participating a hidimar addini kwata kwata shi kawai na gefe kawai shi sunansa musulmi ne a kira sallah yaje yi sallah in an share yazo yi sallah in ba sharewa shi zai yi sallah in an tashi zai nasiha yi waje shi ba shi da alaka da masu masallaci ba shi da alaka da kwamitin masallaci ba shi ba abin da ya hada shi da wani hidima ta addini to wannan akwai hatsari a ciki in ka tsaye da shi ka tambaye shi yaushe rabanka da kai sanin nafila watakila ya yi sati biyu yaushe ba ka yi rabanka da azumin ramadan a nafila watakila tun ramadan yaushe ka taɓa share masallaci watakila ya manta ma a rayuwarsa ba da sadaka fa ce kai ai la'alla tun sallar idi duk abubuwa sai ka samu karatun alkur'ani a tun muna islamiyya sai dai an zo sallah ta wannan kuwa to waɗannan al'amura wato ita rayuwar duniya gaba ɗaya dama ce chance ne kuma shine last chance da Allah tabaraka wa ta'ala ke biyo bawa shine ya baka lafiya da rayuwa ya baka dama ita ce kuma ta ƙarshe kana mutuwa damar ka ta ƙare to daga shi dan adam idan fursa ta zo masa dama ta zo masa yayi amfani da ita kafin damar ta kwabuce ai koda a rayuwar duniya ne haka ne ballantana kuma abin da ya shafi alkiyama daga zarar mutum fa ya mutu to fa al'amura sun riga sun tsaya cak sai dai aikin da yayi to a yanzu ne muke da damar mu kyautata ayyuka a yanzu nan a wannan rayuwar da muke yi yanzu dan adam yana da marahil kimanin guda biyar na rayuwa to duka wannan marhalar ba wacce tafi wannan marhalar da muke ciki yanzu shine mutum yana alamar zarra alamar arwah kenan da kuma alamar rahim wato lokacin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ya kaddar duk wanda zai zo duniya tuntuni yana nan a tsatsan annabi adam alaihi salam tuntuni tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci wato ya kaddar duk abin da za a halitta a duniya da duk abin da zai faru a duniya tun kafin a halicci annabi adam da shekara 500 daga kowa ya dade cewa Allah ta'ala ya sani cikin ilminsa zai halicci wa na za a haifuwa na za a haifuwa dukan mu nan to mutum ya wannan rayuwar ya gama an zo rayuwar cikin mahaifiya an gama an zo rayuwar sararin duniya in an gama za a je rayuwar ina barzakh cikin kabari daga nan za a je rayuwar farfajiyar lahira daga wannan kuma babu iyaka ba za ta katse ba to wannan da muke ciki tafi kowace khudura lil ghaya khudura jiddan very sensitive rayuwa wannan rayuwar ta da santsin gaske wannan ita ce dama ta ƙarshe da Allahu tabaraka wa ta'ala ya biyo kowa muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka malam ya ce wa dalilul khashiyati qawluhu ta'ala dalilin tsoronsa ya ce faɗinsa maɗaukaki fala ta khashawhum wa khashawni Allahu tabaraka wa ta'ala ce kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona ودليل الإنابة قوله تعالى دليل قوى شوى الإنابة كما قال الله تبارك وتعالى الله تعالى يشوى أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم كما زوغ أبنججنك وأسلموا له كميك أما سويا وسلم كما يقول يشي سبحانه وتعالى با واندي تبا كما قال الله تعالى يسلم يميك ويا الله تبارك وتعالى يواشم كتابا سيدي مبارك سككيو amma in dai daga sai kake a cikin zuciyarka wallahi sai Allah ya baka mafita amma in ba da gaske bane kana da shakku da tararradi da kaza wannan kuma ya mata an gane shi yasa zaka sha mamaki sai ka ta karanta hadisi sai kaga an ce sahabi wane ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wane yana ciwon kai ya karanta addu'a kaza an warke an yi kaza an warke kuma addu'a ga ta rawaito amma an karanta ciwon kai yana nan me faru yaqini ne ba iri ɗaya ba kan gane i'tiqadi ne na zuci ba iri ɗaya da nasu inda yaqinin iri ɗaya ne zai ai bai canza ba wa dalilul isti'anati dalilin neman taimako kuma ana yin sa ne ga Allahu tabaraka wa ta'ala qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu gare ka ne kadai muke yin bauta ya Allah wa iyyaka nasta'inu ya ubangiji gare ka kai kadai muke neman taimako neman taimako a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala yake. Sai dai abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya shi hannun bayinsa wanda za su iya yi nasu. Taimaka ka miƙo min wayan nan, taimaka ka miƙo min littafin nan da yake kusa da kai, duka wannan abu ne. Taimaka min da naira 1,000, taimaka min da kaza, ina mata an gane. Amma cewar Allah tabaaraka wa ta'ala ka taimake ni in ci jarrabawa, wannan waye yake da wannan? Allah din. Allah ya taimake ni bana ne aikin hajji, in samu kuɗin da zan je hajji. Wake ba da wannan irin taimakon? Allah ne kare. Allah ya taimake ni in zamto cikin ƙoshin lafiya. Wake ba da wannan? Allah ne. Saboda ka iyyaka na'budu, cewa iyyaka din nan yana gwada cewar babu wani wanda ake bautata, babu wani kuma wanda ake neman taimakonsa. Shi yasa ce iyyaka na'budu, ba na'budu iyyaka ba. Idan ka ce na'budu iyyaka, yana iya zamtowa akwai wani, ko nasta'inu iyyaka, yana iya zamtowa akwai wanda ake neman gudunmuwarsa ko taimakonsa din. Amma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bautata ya Allah, kai kaɗai muke neman taimako. Ba a neman taimakon wani bawa, ko annabi ne, ko mala'ika ne, ko aljani ne, ko bishiya. Ina na Allah ta'ala ake nema gaba ɗaya, na mata an gane. Shi yasa ko gurin tabarruki, wato malamai suke, malaman ahlus sunna suke tsoratar da mutane akan maganar tabarruki din nan, saboda hatsarin da yake ciki. Mutum kawai je kabarin wani yana roƙansa, ya ce wai tabarruki, wani ma tabarruki bane, wannan shirka ne. Yana kabari mai zema, in yana duniyance ma abinda Allah ta'ala ne yake, shi mai zai iya yi, shi ma bukata yake. Ya hutan gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin tabarruki da shi, ana kuma tabarruki wato da gashinsa sallallahu alaihi wasallam, da kuma taba jikinsa. Amma ba a yi ko su sayyidina Abubakar ba su da musu ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye, akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari, wata rana ya fito in ji wani sahabi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallar asar, sai mutane yake cewa ya fito a hannunsa akwai wata 'yan sanda haka, kwagi haka yana dogarawa. Sai mutane suka yi ca, in ji wani an ce da shi Bakar daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutane aka yi ca, ana gaisawa da shi, ana taɓa hannunsa, ana shashshafawa a jiki, ana neman tabarruki. Yace sai na kutsa cikin taron mutane kamar irin ana wawa din nan, sai na kutsa, sai na shiga ta ƙasa, sai na danna ni je na riƙe hannun na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Irin masu kutsa wannan haka, ka san ko irin kulawa, in ana wawa za ga akwai 'yan kutse masu irin abin nan. Ce da na kama hannun, yace sai na ɗora akan fuskata gaba ɗaya, shi hannun ma ɗora, ba wai ya shafa zufa, ya shafa fuskarsa ba, ce duk hannun na ɗora akan, ɗaga kansa sama, yace na ɗaga kaina sama na ɗora hannun. Yace da nasa fa idha hiya abradu min al-thalj wa atyab ra'ihatan min al-misk, sai naji hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kankara sanyi, sai naji sanyi karara. Yace sai naji ya fi al-miski kanshi, sai naji laushinsa kuma ya fi dibaj, tabshi sosai da sosai sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yana raye ana wato tabarruki da taba jikinsa da kuma ababen da suka taɓa jikinsa sallallahu alaihi wasallam. Akwai Khalid ɗan Walid, ɗaya daga cikin wato mayaƙa daga cikin sahabbai, yana yin tabarruki da gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na wata gani yana da wata hula, akwai ya buɗe tsakanin rufin, wato rufinta, ruɓanyinta saman, sai ya sa wasu silika na gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani sili aka yi ɗinke da shi. Kina man tabarruki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala da gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa. Ɗaya daga cikin sahabbai ɗin ya ajiye gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin ragaya, ya rataye da ba shi da lafiya, sai yake nunawa cewa a ɗauko ragayen. Aka ɗauko sai yake cewa wannan khizana din akwai wani gashi daga cikin, wato akwai gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ke cewa fa idza fa in ana mitu, idan na mutu to ku dauki wani silin ku dora akan hanci na da baki na, ko Allah zai mun rahama. Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin wanda suka yi dogon kwana kafin su mutu wato kafin ta bar duniya bayan rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama to tana da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gashin mijinta a ji idan mutun yana ciwon kai sai a zubo ruwa a koko a zo ta saka a ciki ta dan jijjiga ta zare gashin ta tana da akai mutun ya sha kuma da ikon Allah Allah ta'ala ya bashi lafiya a cikin wannan al'umma babu wanda ya kai sayyidina Abubakar ne Siddiq shine Allah ta'ala ya ce idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana shine kuma Allah ta'ala ya ce da shi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala wa la sawfa yarda duk sayyidina Abubakar ne amma bai ce a masa wannan ba a taba masa irin wannan abun bai radiyallahu anhu yanzu babu wanda za a masa wannan a ce bara'i tawassuli da ko ya tofa yawo a cikin abu a sha ko ya tofa kakinsa ka dauka sai dai ka sami virusat wasu abun nan wasu jarasim ko wasu bacteria kila su fito daga bakinsa ka zo ka kwasa kai kuma mallan yace wa fil hadith ya zo cikin hadisi fadin annabi sallallahu alaihi wasallama idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah tabaaraka wa ta'ala wa dalilul isti'azati qawluhu ta'ala mallan yace dalilin neman tsari kuwa fadin sa madaukaki inda yake cewa id tastag wa dalilul istighafa kai na'am wa dalilul isti'azati dalilin neman tsari fadin sa madaukaki qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas qul kace a'udhu bi rabbin nas ina neman kariya tsari da ubangijin mutane ya kare ni wato ina neman kariya a gurin ubangijin mutane ya kare ni shine kuma malikin nas wato shine mamallakin mutane shine wani halicce su kuma nasa ne shi yake karban rayukan su yake ba su lafiya subhanahu wataala malan yace wa dalilul istighafati dalilin cewa Allah tabaaraka wataala a gurin sa ake neman tsamarwa daga halin kakana kai wato neman wato igatha yace fadin sa madaukaki wa iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kutina yayin da tastaghithuna rabbakum yayin da kuke neman wato dauki daga ubangijin ku ya tsamar da ku daga halin kakana kai fastajaba lakum sai an samu ku wa dalilu dhabhi dalilin yin yanka kuma ana yin sa ne kadai ga Allah tabaaraka wa ta'ala qauluhu ta'ala fadin sa madaukaki qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah tabaaraka wa ta'ala shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul kace da su inna salati lalle sallata da nake din nan fa wa nusuki da kuma yanka da nake yi wa mahayaya da rayuwata gaba daya wa mamati da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin duka wannan na Allah ne madaukaki wato ubangijin bayi la sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce wa bi zalika umirtu da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin nine farkon masu mika wuya mana Allah ta'ala ake yin sallah gare shi ba a yi dan wani rayuwa tana faruwa ne irin yanda Allah ta'ala ya tsara wa dan adam bayan da shi dan adam ya tsara ba shi dan adam dole ya bi khuddar da Allah ta'ala riga tsara masa ne kawai no zaka samu mutum ya tsara wani abu shi haka yake so amma Allah ta'ala bai so hakan ba zai yiwu ba dole abin da Allah ta'ala ya tsara masa ne zai yiwu sai dai la'alla bawa idan yayi addu'a akan wani abu kuma zai iya faruwa saboda fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wato abinda nake nufi yana iya yiwuwa Allah tabaaraka wa ta'ala ya rubuta ma kaza sai kai addu'a sai Allah ta'ala ya amsa to akan iya canza shi akwai abubuwan da ake iya canzawa akwai abinda ba a canzawa kamar da malama suka tabbata fadin Allah tabaaraka wa ta'ala yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah tabaaraka wa ta'ala yamhu ma yasha yana goge abinda yaso wa yuthbit abinda yaso kuma ya bar shi a yanda yake ne tabbatar da shi a haka wa indahu ummul kitab babban littafin a gurin sa yake Allahul Mahfuz mana akwai ababen da ba a canza su suna nan a inda suke akwai ababen da kuma an rubuta maka kaza amma an kai addu'a sai a canza shi domin inda babu wannan sai ga to me amfanin addu'a kenan na fatan gani inda kaga wannan gangan cinye shi ai Allah ya riga ya halice dan wuta dan aljanna kau shikenan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi Mu'az a bayansa ko a Badar yace ka san ko haƙin Allah akan bayi yace Allah da manzon sa suka sani yace to ka san haƙin bayi a gurin Allah yace Allah da manzon sa suka sani sai yace haƙin bayi akan Allah a haƙin Allah tabaaraka wa ta'ala akan bayi shine kar sai da su bautata wani sai shi haƙin su kuma a gurin sa shine in dai ba su yi shirka ba zai sa su gidan aljanna sai yace ya rasulullah afala ubashshiru bihi an-nas bana yi mutane albishir ba kuwa in ce duk wanda bai shirka ba zai shiga aljanna sai yace a'a kyale su fayattakilun sai su dogara kenan mutun yace ai tirran gini tirran zane ɗan aljanna suna nan an yi list ɗin su ɗan wuta ma an yi list ɗin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin watan ramadan akwai lokacin da Allah ta'ala yake wasu na ɗan wuta ma duk a ta canza su a ba da sunan su kuma da su ɗan aljanna haka kenan akwai abin da suke iya Allah ta'ala yake iya canza su yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit an samu asar daga cikin magabata sayyidina ali ko wannan sa cewa inna lillahi kitaban lalle Allah tabaaraka wa ta'ala littafa guda biyu ne da shi daya yana lafzul mahfuz ba a canza wannan daya yana saman duniya wanda mala'iku suke gani yace kaza a saukar da kaza ayi kaza idan bawa yayi addu'a sai a canza wani abu watakila da zaka fada jarabawa ne kai ta roƙon Allah kai ta addu'a sai ka ga me Allah ta'ala ya amsa ka shi akwai wani malami ya taba fada cewa shi wani dalibi da ya masa shirme a jarabawa yayi shirme na gaske ko kama hanya biyu ba sai masa irin question mark din nan double question mark an gane to da yazo shigarwa sai bar matarsa ta shigar shi ma ka ita kuma ta shigar masa sai ta shigar masa 77 no kenan wanda grade ya samu ya samu A ko ko ta rubuta masa A an zo to a jami'a ne tana suna zuwa irin ana attending abin nan mulhaq carry over sai ya ga bai ga wannan yana kai kawo ba shi baya ganin sa sai kai wani baka zuwa lecture nan ba za ka sake komawa ba yace wala aini na hayi ni na samu nake da A a gurin ka A a ina to shi kuma ya makin din sa ya san irin abin da shirman da ya masa A a ina yace ka duba da kyau ka je gani kai da ba shirme da ka je kai mutane sokanci da sauransu haka yace mallam A ce da ni yace kai kar ka mun shirme shi na ganin kawai a wasa yake masa sai ya gwada masa ya ga A ce shi ma sai ya dubo wato kofin da yake da shi sai ya ga A ce da shi sai ya ce kai akwai bukatar su zauna shi da shi sai ya kira shi ofis suka zauna ya ce daga su eh kace yace eh nace yace eh ai ba shakka gaskiya na gani ni ma amma dan Allah bai kai a gurin jaraba wannan yayi dariya shi an yi da kai ne ka gaya mun gaskiya me kai me ka amsa ka gaya mun irin abin da ka amsa kawai nake so ni yace wallahi malam ba abin da na iya saboda ba abu ɗaya da ya fito wanda nake da wata idea a cikin duk abin da aka tambaya amma dai malam tunda aka fara jaraba wannan musamman taka da rana nake bacci sai na daga jarawa sun ne bacci kullun sallar da nake ina roƙon Allah jarawa na yace lalle Allah ya amsa maka ko yaga shi yanzu ya goge masa ne a dawo baya ba shi ko tashi kaje shikenan kana da aidin ka kaga kenan addu'a shi yasa wani hadisi cewa ba abin da yake mai da kadara ko illa addu'a sai dai addu'a addu'a tana da muhimmanci na mutum fahimta wa dalilul istighasati nan mun karanta wannan maka malam yace wa minas sunnati daga cikin ya zo cikin hadisi fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhabaha li ghayrillahi Allah ya la'anci me ya la'anta da Hausa ya tsiyi ne ko da Hausa ta fi abun nan tafi tsorata tafi kaushi ya tsinewa musamman in an yi maddi ma yafi abana sai Allah ya fi Allah ya tsinewa wanda ya yanka domin wannan Allah a yankawa aljani a yankawa wani shedani a gidan tururuwa rago ko akuya ko menene ko ko kaza duka wannan shedanu ake yankawa wannan shirka ce babbar saboda ka ba a yin yanka sai dan Allah tabaraka wa ta'ala yanka fa ibada ce jama'a idan yau kai sha'awar ka so zakara ka yanka wa iyalanka a zuciyar ka kai ka shar wato ka kudura cewar zaka yi wannan a matsayin ibada a gidanka a ci naman a ji dadi kuma Allah ta'ala zai baka ladan kayan ka din shi zai baka ladan ibada ina mata an gane galibi wato ibadar yanka ba mu cika hala wato hararota ba kawai mukan ji yanzu bari mu yanka dan a ji dadi a ci nama kawai amma da muna kudurtawa innamal a'malu bin niyyat zan yi wannan ibadan ne Allah ta'ala zai bada ladan saboda ka duka wanda yanka domin wani Allah to yanka domin wani Allah kuma ya ake gane cewa dan wani Allah aka yi shi shine a yanka da shari'a ba shari'ar da suka zo addini ba domin akwai shari'a na yanka na layi aiko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kar a yanka mai aibu da ya bayyana raman miya mara nama mara mai mara wanda kuma sai ta kai wani zaman muhaddad ta kai wata nawa wata bakwai ko wata shida ko shekara ɗaya dan akuya wannan dai wannan abin da takaddirat ne idan ka ji ana cewa a yanka kaza farraka za to wannan wani Allah za a yanka shi dani ne wannan shirka ne jama'a kiyaye irin wannan abu a yanka mai wake wake wannan ba na Allah bane a yanka bingi bingi dama ba Hausa yace bingi bingi kaza tsafi tsafi ne wannan a yanka ta mai gashin ta a furgice din nan to irin wannan ake so to wannan ya gwada cewar fa aljanu ake so a yankawa ko a yanka ta da baya kar a yanka ta makogarin a yanka bayan to wannan shedanu ake yankawa na mata an gani wallahi mutane a dutsuran Allahu tabaraka wa ta'ala zaka samu wani kawai sai je samu wani saboda randa kwam ne shine neman mukamin siyasa ko yana neman wani abu shi kuma matsayin sa wai na malami to yanzu zaka kawo kaza da kaza zaka kawo rago mai tozala zaka kawo alhaji rago za a yanka shi kuma ta baya baya za a yanka za a karanta yasin ta baya ina fatan gani za a kawo daga ayar karshe ayo sama za a yasin mai rubas kin ne rubas to in aka yi wannan za a mai rubas kujira kaza ta dawo an yi rubasan na ayin qur'ani kaga na farko a ce sai wani rago mai kaza haramun ne amma idan ka yanka ragon ka yi tawassuli ya ubangiji na yanka ragon nan zan yi sadaka da shi ka biyan bukata ta kaza wannan ya halasta amma sai an kaide maka sai kaza an zo an karanta qur'ani da tankis kasan akwai kaida da malamai suke ce mata at-tankis ya kamata mu lura da wannan ma tankis kala biyu ne a addinin musulunci jama'a akwai at-tankis haramun akwai at-tankis makruh tankis haramun shine misali kamar za ka karanta suratul ikhlas sai ka ce Allahu samad qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu samad qul huwallahu ahad ka faro da kasa kai sama irin yanda ake yin a ce an faro da karshen sura ai sama wannan haramun ne a addinin musulunci at-tankis haramun karanta qur'ani da baya haramun ne akwai tankisi na makaruhi shi ba haramun kai tsaye bane shine mutun yana wato wannan tankisin kuma ya hada da cikin sallah da wajen sallah kana sallah ka ce zaka karanta fatiha ne ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ihdinas sirat sirat alladhina an'amta alaihim ihdinas sirat kana faruwa da karshen fatiha kana yi sama haramun ne an a wajen sallah ne ma haramun ne tankisi kenan to tankisi da yake makaru shine malamai suke cewa ka karanta suratul fatiha sai ka karanta misali suratul a'la subbih isma rabbikal a'la in ka zo raka'a ta biyu sai ka karanta wasma'i wat tariq suka ce to wannan kai tankisi ba haramu ne irin wancan ma kai makaru tunda haka kai ba haka ba ka'ida karatun alqur'ani wato a cikin sallah shine in kai can ka yi ƙasa ba ka yi sura kuma da tafi wancan sama ba ina mata an gane yanzu ka karanta qul ya ayyuhal kafirun arka'ar farko to bai kamata arka'a ta biyu kuma ka karanta wailul li kulli humzatil maga a sai da kulli abin da inas kuma tamkisi ne wannan na wata angai so da ka ana yin yanka ne domin Allah tabaaraka wa ta'ala lokacin jahiliya akwai gumaka da yawa a Ka'aba wannan yazo ya yanka yazo ya goga jinin a jiki wannan yanka ya goga jinin sai wasu ya gani cewa to tunda musulunci yazo idan aka yi yankan layyama aje a goga jinin mana a jikin Ka'aba saboda ai shine dakin Allah nan kuma a goga jinin sai Allah ta'ala ce lan yanala ma haluhumha wala dima'uha walakin yanala taqwa minkum ai da jinin da naman ba ruwan Allah da wannan ba abin da zai dishi abin da kai dan na taqwa ne yake so kuma zai ba kula da akai na watan gani malan yace wa dalilun nazar dalilin bakance me bakance yawa mutun alƙawarin mutun yace alwashin in wani abu in ya samu wani abu zai yi wani abu na ibada in na samu admission a jami'a kaza zan yi azumin kwana biyu sunan sa bakance annabar na watan gani idan ne aure zan yi sadaka da duba musu to sai ka bayar zan yi azumi guda bakwai sai kai da kuma irin sigar da ka fara ina fata an gane idan ka ce za ka yi azumi guda uku to wannan ya danganta ga yanayin da ka rarraba su in ka ce za ka yi azumi guda uku a jere to sai ka yi su guda uku a jere shine annabar ko annudur yufuna bin nazari haka Allah ta'ala ce wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira mutanen kware suna cika bakance ne wa dalilun nadari dalilin bakance kuwa qauluhu ta'ala yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira Allah tabaaraka wa ta'ala yace yufuna bin nadari suna cika bakance alwashin da suka ci wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron wani ne kana sharruhu mustadiran wanda ya zamto sharrinsa yana da wato tsawon gaske tsananin da yake cikin yin alkiyama akwai tarkiki saboda yini ne mai tsawon shekara 50 yin alkiyama na watan gani yana lokaci lokaci to mun gama al-asl al-awwal dama sun littafin al-usul al-thalatha ko to mun gama al-asl al-awwal ma'ana asali guda uku mun gama asali guda daya saboda guda biyu kin insha Allah wani sati darasi na gaba zamu tashi al-asl al-thani asali na biyu wanda zai magana akan fahimtar menene addinin musulunci tare da dalilai akan haka abinda na karanta mana dade na fassara mana dade Allah ta'ala ka sa dukan mu yi tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta min lokacin da sallah kafin